Yanzu dai ya ce babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta shirya domin kare kujerun gwamnatin da take da su a wasu jihohi da kuma karbe wasu kujeri daga wasu jam'iyyu da yake ta tsare da yan takarar kujerar gwamna a mafi yawa daga cikin jihohin kasar. A jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya, jam'iyyar ta gudanar da zaben tsayar da dan takarar gwamna ta hanyar sasanci wanda gwamnatin Bowal ya jagoranta.
Idan kuna iya tunawa zaman da muka yi na ƙarshe a lokacin da muka yi taro makamacin wannan, mun ƙarfafa kuma mun ga alfanun cewa a samu a daidaita kan jama'a a yi maslaha. Ita maslaha ko yaushe in dai ana iya samun ta, to ta fi a je a yi wata jahayya. Kamar yadda muka sani ana cewa so asuhu khairan ya tibil khairi.
Bayan kammala sasantawar, an jefa ƙuri'a inda aka tsayar da tsohon sakataren gwamnatin jihar Sa'idu Umar a zaman ɗan takarar gwamna da kuma ɗan tsohon gwamnan jihar Sigir Attahiru Bafarawa a zaman mataimaki, yayin da mataimakin gwamna mai ci yanzu wanda shi ma ya nemi kujerar aka tsayar da shi takarar sanata.
We appeal to you, please put back behind whatever is negative.
Wanda aka zaba takarar gwamna kenan Sa'idu Umar yake kira ga sauran 'yan takara da 'ya'yan jam'iyyar akan a haɗa kai wuri ɗaya domin a samu nasarar zaɓe na gaba. A jihar Kebbi ma an gudanar da zaɓuɓɓukan inda tsohon babban kumandan sashe na 8 na sojojin Najeriya Shiyar Sokoto wato 8th Division Manjo Janar Aminu Bande mai ritaya ya samu galaba inda ya doke sauran 'yan takara huɗu. Shi ma da ya nemi haɗin kan abokan karawarsa.
Waɗanda abokan hamayya su sa hannu mu ci gaba mu ga yadda za mu kawo hamayya mai kyau ga gwamnati, yadda za mu yi kokari mu yi gwada rawan gani mu ɓace mulki daga gwamnatin APC ta jihar Kebbi.
Duba da yadda ake shirya zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takarar ne ya sa wasu masu sharhi akan lamuran yau da kullun ke ganin cewa kiran da ake yi na samun haɗa kai abu ne da kamar wuya, a cewar Farfesa Bello Daudun Bada.
To wani haɗe kai za a yi mutumin da ya zamanta da ƙarfi ya kwata ba ci yayi ba, wannan shine babban matsala. Shi yasa kake ganin ko ƴan adawa sun zo ba haɗin kai za a yi ba. A ba mutane haƙƙinsu, abin da sun ka zaɓa a bar musu, a bari mutane su yi zaɓe bisa ga abin da sun ka aminta sun ka yarda da shi. Wanda an ka zaɓa ya san da cewa jama'a ne suka zaɓe shi, ba masu ƙarfi suka ɗauke shi suka ɗora ba. Ƙaƙa za a yi duniya ga al'amari inda aka irin wannan zalunci a ce wai demokuraɗiyya ta ci gaba da zama haka. Kashi yawa kaga matsalar da mun ka samu, tattalin arziki ya sha kashi, sha'anin tsaro ya sha kashi, sha'anin aminci tsakanin shugabanni da su da waɗanda suke shugabanci kaga ya lalace.
Aksarin zaɓukan da aka gudanar wasu sun samu damuwa saboda sakamakon bai zo musu yadda suke buƙata ba, yayin da kuma wasu abin ya yi musu daidai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.